Wannan kudirin dokar mai kunshe da bangarori hudu yayi watanni biyu a majalisar kasa inda aka yi ta muhawara a kansa. Abin da ya dauki hankali kan kudirin shine yadda ƴan arewa da ke majalisar suka korafi da kakkausar murya har majalisun biyu wato da ta dattawa da ta wakilai suka dakatar da aiki akan dokar. A zaman majalisar sai shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Ukwayemi Bamidele ya wannan tsokaci a zauren majalisar.
Suspend, as far as we are concerned, the tax reform bills are alive. Because like I said, they are executive bills that can only be withdrawn by the executive.
Bamidele ya ce babu inda majalisar dattawa ta ce za ta dakatar da aiki akan kudirin domin kudirin daga bangaren gwamnati yake, saboda haka su ne kadai za su iya janye shi. Majalisar ta mika kudirin ga kwamitin kula da harkokin kudi domin ya bitar kudirin daya bayan daya har ya bude dandalin sauraron ba'asin jama'a a kai, saboda haka ba daidai bane a ce mun dakatar da aiki kan kudirin. To amma sanata mai wakiltar Bauchi ta Kudu Shehu Umar Buba yayi tsokaci cewa
abunda mu muke fada akan cewa wannan haraji din an kawo shi a gurguje kaman a zo a dauko abu a kawo muku, ba ku ma fahimci abin da ke ciki ba. Kuma koda aka zo ran da aka ce ya wuce karatu na biyu, to gaskiya mu abin da muka cin mayo kuma abin da muka bada shawara kuma a kansa muke sanatocin APC da kuma sanatocin arewacin Najeriya akan cewa dole ne ya zama wajibi a dakatar da wannan kuduri, a bawa al'umma dama, a bawa arewacin Najeriya dama, a bawa mutane dama a san ma menene ne kudirin takunsa, domin ba za a zo ka kawo mana abu a cikin ma'ana a gurguje a gurguje ya kudin dine ba a ma fahimci abun ba, a zo a samu a gaba. Wakilci muke yi, al'umma suka zabe mu, kuma mun rantsa da Qur'ani zamu musu aiki, zamu musu wakilci. So yau idan muka zo muka bar cewa wannan abun ma'ana wanda suka kawo shi suka cimma abun da suka cimma, to ban mai wakilci ba, kuma ma'ana sai Allah ya tambaye mu.
Shi ma dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Sage ta jihar Kano Muhammad Bello Shehu ya bada bayanin abin da yasa suka janye aiki akan kudirin dokar.
To ni ya fahimta zaba wani abu yasa aka dage ba face pressure daga bangaren mu ƴan majalisa da muke adawa da mu da yawun talakawan da muke wakilta, kuma su kansu daga ƙasa da pressure da ake samu daga wajen al'umma na gari musamman limamanmu yadda suka dauki abin da ake maganganu akan shi, lalle lalle abu ne da abin ayaba ne, da kuma cewar abu ne da masana mu dai a namu bangaren mun gamsu cewa abin nan ba alheri bane ba musamman mu daga yankin da muka fito.
Shi kuwa shugaban majalisar dattawa Goswill Abadio ya ce babu yadda majalisa za ta yi wani abu da al'umman ƙasa ba su amince da shi ba.
So long as this Senate is convinced that it is in the interest of we will go ahead with it with a view to bringing our economy on a forward march.
Abadio ya ce saboda haka ya kafa kwamiti na musamman a ƙarƙashin shugaban marasa rinjaye Sanata Abba Moro domin hada gwiwa da ofishin shari'a na ƙasa saboda a tantance dokar kafin a dawo da ita ga majalisar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.